Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Manyan jami'an diplomasiyar Amurka da Koriya ta Kudu sun faɗa jiya Juma'a cewa akwai buƙatar a tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta kwance ɗamara da kuma kawar da makaman nukiliya a zirin Koriyar baki ɗaya, wanda za a iya tantancewa. Bugu da ƙari, ba za a janye takunkumi kan hukumomin ƙasar a Pyongyang ba tare da ƙasar ta ɗauki muhimman matakai na kawar da makaman na ƙare dangi ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a Ghana, wasu ta farko da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu Kang Yung-hwa a birnin Washington a Ghana, tana zuwa ne makonni kamin shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya kawo ziyara a fadar White House da kuma taron koli da ake hankoro tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Mr. Trump ya bada sanarwa cewa zai gana da shugaban na Koriya ta Arewa ranar 12 ga watan Yuni a Singapore, kwanaki biyu kamin cikarsa shekaru 72 a duniya. A halin da ake ci kuma, shugaban na Amurka ya yi magana da Prime Minister Singapore Lee Hsien Loong kwana ɗaya bayan da ya bada sanarwa cewa zai gana da Kim Jong-un a ƙasar. Fadar White House ta shugaban Amurka ta faɗa jiya Juma'a cewa Mr. Trump ya gode wa Prime Minister na Singapore saboda ya yarda ya zama mai masaukin baki na taron kolin da za a yi. Sanarwar da fadar ta gwamnatin Amurka ta bayar ta kuma ce shugabannin biyu sun zanta kan tsaro a yankin Pacific da kuma China, kuma ta sake jaddada dangantaka da ke akwai tsakanin Amurka da Singapore fiye da shekaru 50. Ana sa ran ministan harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Federica Mogherini za ta jagoranci taro da ministocin harkokin wajen Birtaniya da Faransa da Jamus a Brussels ranar Talata mai zuwa, domin su tattauna kan makomar yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka kulla da Iran kan shirin nukiliyar ta. Ganin cewa shugaban Amurka Donald Trump ya janye Washington daga wannan yarjejeniya. Ofishin ministar ta faɗa cikin wata sanarwa da ta fitar jiya Juma'a cewa ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif shi ma zai gana da ministocin harkokin wajen ƙasashen uku tare da Mogherini. Hakanan shugabar Jamus Angela Merkel ta zanta da shugaban Rasha Vladimir Putin kan janyewar Amurkan. Merkel ta ce janyewar Amurkan za ta yi zagon ƙasa ga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Duk da haka, ofisoshin shugabannin biyu sun jaddada muhimmancin ci gaba da mutunta wannan yarjejeniya. Yayin da ministar harkokin wajen Faransa yake kira ga Turai ta kare iyawacin tattalin arzikinta saboda Amurka ba ita ce ƙyar sandan duniya ta fuskar tattalin arziki ba. A gefe ɗaya kuma, Rasha ta ce ita da wasu ƙasashe suna tattaunawa domin kulle yarjejeniyar cinikayya da Iran. A wani mataki na ramuwar gayya, Pakistan ta ba da sanarwar takaita zirga-zirgar jami'an diplomasiyyar Amurka a ƙasar, kuma ta janye dukkan wani sassauci da ta yi wa ofisoshin jakadancin Amurkan a zaman wani ɓangare na yaƙi da ta'addanci, mataki da ya ƙara zagon ƙasa ga dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu. Wannan mataki da Pakistan ta ɗauka ya biyo bayan umarni da hukumomi a Washington suka bayar cewa jami'an diplomasiyyar Pakistan a Amurka su nemi izini kwanaki biyar idan za su yi balaguro da ya zarci kilomita 40 daga bakin aikinsu. Pakistan ta tabbatar da cewa matakin na Amurka kan jami'an diplomasiyyarta ya fara aiki daga jiya Juma'a 11 ga wannan wata. Dangantaka tsakanin Amurka da Pakistan ta tabarbare tun lokacin da gwamnatin Trump ta kama aiki, bayan da shugaban na Amurka ya ba da sanarwa kan sabbin matakai a yankin kudancin Asiya, inda zargi Pakistan cewa tana goyon bayan ƙungiyoyin ta'addanci a bayan fage ciki har da Taliban. Jami'an Pakistan sun musanta wannan zargi, suna cewa hukumomin Amurka suna fakewa daga zawarsu a Afghanistan su aibanta Islamabad. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da bikin bude ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus ranar Litinin ga mai rai, yankin baki ɗaya yana ajiyar zuci na murna a gefe ɗaya da kuma zanga-zanga a ɗaya ɓangaren. Amurka tana shirin za ta karɓi bakuncin mutane kimanin 800 a bikin bude ofishin jakadancin Isra'ila ranar Litinin. Yar shugaba Trump, Ivanka da mijinta Jared Kushner za su halarci bikin, yayin da shugaban na Amurka zai gabatar da jawabi ta bidiyo inda zai sake jaddada alkawarin da ya yi cikin watan Disamban bara na ƙaurar da ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus ko Jerusalem da Turanci. Wannan biki ne dai kaɗai yanzu ne za a fara aikin gina ofishin jakadancin. amma wani jami'i Khalid Eljindi na cibiyar bincike kan fannoni daban-daban a fadin duniya dake nan Amurka yace babu wani dalili na tsaro da yasa Amurka ta dauki wannan mataki yace abin da ke faruwa akasin haka ne yace yana jin matakin zai janyo rashin zaman lafiya a yankin kuma hakan zai sa da wahala a gudanar da shawarwarin zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinu a halin da ake ci kuma ana wato hukumomin kiwon lafiya a zirin Gaza ta ce an kashe ba Falastine daya wasu 49 kuma sun jikkata a lokacin da sojojin Isra'ila suka bude wuta kan masu zanga zanga ana zanga zangar ce gabanin bude ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus ranar Litinin da kuma cikar shekaru 70 da kafa kasar Isra'ila. Kenya ta dauki mataki na farko na yin harka a sararin Samaniya bayan da ta kaddamar da wani dan karamin taurarin dan Adam jiya Juma'a wanda aka kera a jami'ar Nairobi. Yan kasar Kenya sun cika da sowa lokacin da ake nunawa kai tsaye taurarin dan Adam na farko da aka kera a kasar ana kaddamar shi daga tashar bincike a sararin Samaniya wanda
labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na abari ya huce
wanda ba su yi magana kan ce shike kawo da rabon wani
Thank you.
madalla a gaida Fatini Jar wannan wakan gaskiya tana da ma'ana sosai Mallam Usman
to haka yake kan wai mu tare mu zauna lafiya
yauwa
so junanmu da gaskiya
inda yanzu a ce a Najeriya za mu tare mu zauna lafiya mu hada kai
kudu arewa gabas yamma ko
yamma ba musulmi ba krista
kowai abin da yake
arewa ba dan kudu a zauna kamar yadda kasar nan ake cewa united
yauwa mu zama mu kuma United Nigeria
a shekara gani
to Allah ubangiji ya sa mu dace
to ba su saurare barkamu da wannan lokaci barkamu da saki saduwa a cikin sabon shirin nan namu na wannan mako
eh a bari ya huce wai Bahaushe ce yana kawo raba mana to sunana Usman Ahmad Kabara
tare da ni Daula Salim
haka to Daula barka da gari da yanzu ai ba kukan sanyi
a ba kukan yawa to shi ne kuma ka san yanayi yana canjawa yau ya dan yi zafi yau dan yi sanyi
wallahi haka ne ranar Alhamis da ta gabata 3 ga watan Mayu din nan an daura auren kakakin kungiyar murar jama'a wato Jafar Wadamawa shi wanda ya angwance da amaryarsa Halimatu Salisu Umar yar Aduwa sai mu ce Allah ubangiji ya ba da zaman lafiya an daura auren ne a unguwar Maduji ko Maduji ne ku ne Katsinawa kusa da Shatale Tala sabon gidan gwamnati na jihar Katsina
modoji ne ba modoji
ai to modoji
ba kai da ka ce ina ta tunani ina da
zai shi zaba kiga baki ga nasa duda nan da nan nace ku ne Katsina
modoji
to modoji
modoji
to dan aka daura auren wanda ya sanar da mu cewa an yi wannan aure shine ɗan kungiyar gaba ɗaya za a ce suka haɗin gwiwa ne suka yi kungiyar jama'a suka ce mu taya shi murna
to muna taya shi murna gaba ɗaya mu da sashen Hausa kuma dandalin abari ya huce
haka to sai kuma gai suwa ga shugaban kungiyar da ta muryar jama'a kin san wancan kakakinta ne shine ya aure kakakin kungiyar
wannan shi
kuma gaisuwar fata alheri ne yauwa zuwa ga shugaban kungiyar Haruna Muhammad
ko kaura ko
haka
ina yawan ganin shi suna aika mana sakon sosai kuwa
yauwa to sai kuma wani sakon daga mijin Hajiya yace ina muku fadi yace ina muku cikin su ne ina muku fatan alheri ni ne mai sauraron ku Bala Muhammad
ai kam sosai ba ran da za a inyi
shine in ce shi wajen
ba ai masu sauraron mu banga sakon shi ba sosai kam
eh mijin Hajiya zan so in ga yana cin abincin nan na Hajiya ta dafa ji irin santin da zai shi
to sai ku kai ma mijin Hajiya ne
to akwai na mijin da ba mijin Hajiya ba eh dai ka tabari ka ce wai kai baka yadda ba amma
inda kuna zuwa mijin Hajiya ai da ba da an zauna lafiya
an daka daka na kulle kasha kashi
eh mana
kin san in akwai ladabi da biyayya ai ka zama mijin Hajiya
to haka
ka ga ka zama mijin Hajiya ba ai ba ladabi ba biyayya
ke ba ladabi ba iya abinci kuma ba yau
ce ina cikin ladabi da biyayya
au haba to yanzu na ƙara ilimi
sai kuma wannan sako kafin mu shiga ga shiga shan salam ne shi ma yace murya Amurka ko VOA Hausa bayan dubun gaisuwa da fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan wannan sashi na Hausa gaisuwa ta musamman zuwa ga gwanayenmu yace Ibrahim Alfa Ahmed Usman Ahmad Kabara Amarya Safinatu Sodangi da ita kanta bakwar shigowa da kika fara ji kenan Daula Salim yace sunan shi Alhaji Murtala Abbasu mai shadda kwantagora mataimakin ma'ajin kungiyar murya talaka na ƙasa da Abdullahi Waziri ma'aikacin hukumar tsaro ta farin kaya wato civil defense suka ce suna yi kasa kwanta gora yawa ji
kaman so bi akwai yaya ta da ke auren dan kwanta
gora naje garin kaman so uku haka ina ga har naje wani wurin da yoni tsubur wani ruwa haka wato in kika ga wurin sai a hankali ya wurin ya burge ni sosai kan yawa to yanzu bari in barki ki fara miko mana na shafin dandalin majalisar rabar yahuci ta Facebook
ba
eh to bismillah
so gaisuwan fatan alherinmu na abari ya huce zuwa ga awwal Salisu tare da Muhammad Abdullahi fatan alherinmu na abari ya huce zuwa ga Badamasi Garba ɗan katsare to fa wannan sunan gari ne haka
to Allah sa kin faɗa da ni
to Allah sa na faɗi da ni welcome in ci gaba fatan alherinmu na abari ya huce zuwa ga Ahmad Rabi'u Adam tare da Lawal Waziri da kuma Abdurrahman Umar sai gaisuwan fatan alherinmu daga filin abari ya huce zuwa ga Ahmad Musa Kauran na Moda tare da Muhammad Abubakar Gwada da Abdul journalist Umar wannan dan jarida ne kenan irin mu fata alherin mu na filin a bar ya huce zuwa ga Ahmad Tijani tare da Aliyu Abban Zainab fata alherin mu na bar ya huce zuwa ga Abbati Adamu Giyadi tare da Anas Isa Sali muna miƙa fata
Giyadi Bauchi kenan
Giyadi Bauchi Giyadi a Bauchi a lalle ka
fata sai ake cewa Giyadi
Giyadi akwai wani
sarki wulatanci
yana aiki tare da Gogo na yana aiki a CBN
eh
muna ce mishi baba giya da aiki la ba yana ji na baba giya dan kana ji ina 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 ga sakon gaisuwa baba giya da akwai bandariya
sosai Allah zaki
wallahi
to muna mika gaisuwa
yana kawo mana dambun nama kuma suna dambun naman kaza sosai a giya da
zo ga bakin kina cin dambun nama
ka san ko bokiti yake ba mu shi da cincin
Allah zan labe dan ji kina cin dambun nama me zai fito a bakin ki
na fa iya dambun nama fa ta alherin mu na bar ya huce zuwa ga Anas Isa Sali tare da Ismail Muhammad da kuma Muhammad Salisu to sai kuma sakon mu na karshe na takaddar da ke hannuna a yau daga dandalin a bar ya huce na Facebook zuwa ga Sanusi Aliyu tare da Ayuba Abubakar Ibrahim da Bashiru Adamu Bashiru da kuma Suleiman Mali tare da Rahamaniya Kafin Madaki da kuma Hassan Ibn Tijjani sai kuma fatan mu na alheri na karshe zuwa ga Ahmad Idris
eh to ni dan kadan zan yi ka
fatan duk kun ji sakonnin mu kuma kuna cikin koshin lafiya
Allah ya sa haka daula to amma ni ma dan kadan zan mika saboda can farko na yi bayani da dan mu samu mu dan
shakata eh
takarda daya kila zan mika ko biyu Kabiru Idris Muhammad da kuma Aliyu Liman Zaga sai gaisuwa fata alheri a bari huce zuwa ga Sha'aibu Gude da Ibrahim Rabi'u da Muhammad Awwal Abubakar sai Yusuf Makarfi daga karshe Babson Baba da kuma Sani Biliya da Ibrahim Shehu da gaisuwa fata alheri a bari huce zuwa ga Nura Umar Funtuwa da Muhammad Sahabi sai Hassan Silagarko Rifi da Ibrahim Ismaila da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji to daula sai a biyo ni
to
Wanga zango ne na biyo a ciki na gobar bayana godiya ga ubangijin muwa godiya ga ubangijina shahara saddaina ya armasa fushata ya tausasa lafazina mai karatu karkamanta shahara na taho bayana wanga zango ne na biyowa a ciki na gobar bayana kan batun wakar siyasa nai zango a batuna nan na san jayi na kaina na jibantar lamburana yau ina buga shi da kana in sayar muku ɗan uwana a iyaye da siyasa ba ni manta abin yawona sanu kofar mata shine gangaren na gaban gawana sana har abada fa ala ba ni manta da kauna shahara sana kaya awin yabawa talibi ne yau na zana naya almanna na fariya an gara bubu kuwana ya fito da farin jinin sa har akan ce nayi barna na tuke karfi a waka na zube duka illimi na aka ce wa wamwaki na tuke karushin sanina daga nan sai nayi alwan na uku fulful da dina masu har sashi a kaina sai shiru kuma babayana na gaje da tunani kansu da bakan dawon gari na sun ji kofofin kanawa da sarakuna na kaina daga baya kun a tashi na yi lulubu da kaina shahara sake shi rayuwa ta ce na nuna na yi albon gwadda zai na na yabo mana dan amina shugaban farko da karshen mu imamul mursalina shugaban farko da karshe imamul muttaqina shugaban farko da karshe imamul raqibina shugaban farko da karshe imamul da'iina na kuma albon fakanfa fadakarwar yan uwana sai na saki ga kadiyata gaisuwa ga masoyana baya na saki kamoye san Kano ne sardauna ga mulukiyar mu albon da hadakar baitukana
to daula in baki manta ba a wancan makon dan buloka askira ya turo mana da labarai muka saka daya muka ce bari ma ji dayan yau
eh wannan makon ba
to bari mu sake jin wanne ne dayan saboda musan na darawa
to shikenan ko jama'a ma saurara mu kada ku manta duk wani mai labari ka ku bari a riga ku
sunana dai Abdu dan buloka askira ne yaro ne da baban shi to baban shi headmaster ne ya san mu koya ce makaranta suna da meeting so dan shi din kuma yana aji uku shikenan sai aka dafa shinkafa aka dan aka ci aka bashi nashi da sassafe aka to maza mun da tafi makaranta mama sai ce mama ki ga alamin kai wannan na babanka ne ka je makaranta shikenan yaro ya je makaranta daga zuwa ina ganin dan nashi suna cikin meeting ce kai sai yanzu ka zo za ka yi leti sai zo gurin baban godan bayan
baba mama ta aje maka cinkafan ka gida
oh za ka fice zariya hol
ne ta aje maka cinkafan ka
kai mati kai mun zata fikira za ka ci na shinkafo ina ga gidan blockers kira
wanda kai shi dai hankali shi yana wajen shinkafan nan
dai yaro dai shinkafa fa da aka hana shi ta babu to ya ji ya tona a wurin meeting ya ce babu cinkafan ka na
gida
gida
ai ba sani ba
ai yaro akwai ban dariya wai kafin ki ga yan wannan
ni wallahi ma Usman yaron nan dan uwa na ne ni fa ina son shinkafa da abincin duniya ba abinda nake son kamar shi
kai baba akwai makiri kwa
ko
kai baba akwai makiri na son shinkafa wallahi
ai ba dai ina layin baba
to ai baki san wani abu ba yaro da shirmi wannan da yake magana ran nan ina tuki na gaya miki dan kankan yaro ne ya danna wani santi na gaya miki wani katafaran santi ya danna dan karamin fada wannan da bi karsa ukun nan ba
eh me ya faru wai
wallahi tuki miki yana zaune irin can santin da ana sasa dan abin zaman su din nan na mota yana baya a zaune ni kuma ina tuki tana gaba muna hira haka can sai muka dan shiru muna dan sauraron radio haka tar muna tafiya ina irin chocolate nan mai wanda mu a gida muke ci alamun madara to an dan bare mushi yana dan sha ga shikenan wallahi ba zato ba tsammani kawai sai muka ji can daga bayana
shunana chocolate
wallahi muka kwaje da dariya ba shi gida sai
lai wai wai wannan babban santi
ne na ji wani sai shi kuma kace shi na chocolate nace
kware ko su dan shi chocolate
eh taratsa shi mun yi shiru shi kuma yana tafin dani a wasu to shi ne wannan yaron ba ba cin kafan ka ci kafan ka nan amma muta aje muka cin kafan ka ya ai
dan kana tuki ne da kai recording ai yanzu haka
wallahi na ga miki ayya mama yi na
sai ya girma din sai ka sa mai
shi nan shi chocolate a to daula amma ko zuwa ba za mu rasa labari ba daga wani bawan Allah Salman Al-Farisi wanda ya ba mu labarin wani babbar bari sai mun hada wani makon za mu je da taka da wannan babbar bari kamar yadda aka saba ni sunana Usman Ahmad na Kabara tare da
Daula Salim daga nan birnin Washington ku huta lafiya sai Allah ya saki hada mu
ga mu ji maza abu koyo Ahmad balla saradauna na tuno ba a tinsa shi ka saka nake kuka
gamji maza abun koyi Ahmadu ballo sardauna in na tuno ba a tinsa sai ya saka ni kuka kaso fa dai 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 shi ka tsarfin bawa
shi ka azamu kan daidai na zakatun roƙo she Allah sharahawa ya mai kuka
gamji maza abun koyi Ahmadu Ballo Sardauna inna tinu fatin sa sai ya saka ni um kuka
na rike wasi da Allah da Muhammadu mai girwa kauna ta ishan misali kariya gashi siyasa tai karfi duk wata doka ta kariya ta shiga halin gidan soja ko kai ko mukamanka
gamji maza abun koyi Ahmadu Ballo Sardauna inna kino fatinsa sai ya taka ni kuka
madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.